Da rashin tayi akan bar arha, jama'a barkamu da sake saduwa a filin namu da fatan kuna nan lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To kamar yadda muka faɗa muku makon jiya, bakin namu Alhaji Yahya Jalam, Alhaji Shawu Aliyu, da Alhaji Kalib Ismail za su ci gaba da kawo bayanai kan farfado da tattalin arzikin Najeriya da yanzu yana fama da mushashara. Yanzu Alhaji Shawu Aliyu zai dora daga inda ya tsaya makon jiya, sannan mu ci gaba.
To wannan muna hasashen idan ake amfani da abinda mai magana na farko ya faɗa, aka gina irin wannan tsarin kasafin kuɗi, misali yayi tsokaci na samar da kuɗaɗe ba daga man fetur ba, to kuma wannan kasafin kuɗin dama bai da alaka da oil benchmark, yana da alaka da haraji ne. Kuma duk gwamnatocin da suka ginu ko high performing economies ko kuma manyan advanced economies na duniya da haraji suka ginu, sai kuma kuɗin aro na zahiri wanda ake amfani da su wajen gina ƙasa. To a hawa na farko a wannan gwamnatin, a wannan tsari, shine Muhammadu Buhari shugaban ƙasa ya san cewa duniya ta samu tattalin arzikin Najeriya ido, akwai kuma kyakkyawan fahimta na tattalin arzikin ƙasa a gwamnati irin wannan. Haka su ma 'yan ƙasar a yanzu suna da kyakkyawan fahimtar cewa ana jagorancin su zuwa gina tattalin arzikin ƙasa. To amma akwai kira ƙwaya ɗaya wanda masana tattalin arziki wanda ake ce musu developmental economists, wanda suka ginu a gina ƙasa da ci gaban ƙasa, sun yi imani sai kowa ya canza ɗabi'arsa daga ɗabi'ar lalaci, daga ɗabi'ar zamba, daga ɗabi'ar wane sai wane dole, zuwa ɗabi'ar wannan ya cancanta, wancan ta cancanta, kaza ya cancanta. To idan aka ɗora tattalin arzikin a wannan faifai, to za mu zura ido mu ga ba a cikin shekaran farko ba wajen auna tattalin arziki, saboda a shekarun baya kaɗan an auna tattalin arzikin ƙasar nan, an ga cewa a 2010 lokacin da tattalin arzikin ya fi zabura, kuma akwai abubuwan da suka zabura da tattalin arzikin ƙasar, har ya samu kashi 9.5 na kiyasin ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Sai kuma aka yi sa'a tattalin arzikin ƙasar a halin yanzu yana mafi ƙasƙanci daga 2010 zuwa 2015, yana tafiya kashi 2.5, wanda wannan tafiya na kashi 2.5 tafiya ne mai wahala. Komai zai iya durƙushewa idan aka koma ƙasa da ci gaban 2.5, aka samu ragowa, to akwai matsala. Matsalan shi ne akan duba yawan mutanen ƙasa, kuma a duk yasin da ake a duniya an gano cewa muna da mutane sama da miliyan 180. A cikin miliyan 180 ɗin nan, kusan kashi 65-70 waɗannan duk suna rayuwa ne a ƙasa da mizanin talauci na duniya. To haka, to tunda yanzu an tabbatar mutane suna rayuwa a cikin wani yanayi na talauci, to ya zama mu gwamnati wajibi ta shigar da abubuwan da za su ɗaga mutane, ta fuskanci yadda za a ɗaga mutane, a fara rage mutane talauci, sannan bayan an rage musu talauci a daɗa tarbiyyanta su yi ta tafiya a matakin da kasafin kuɗin yake tafiya, wanda mai magana da madadin shugaban ƙasa ya fara ma 'yan ƙasa albishir cewa kasafin kuɗin nan zai fakai kusan ₦7-8 trillion a madadin ₦4.6 trillion wanda aka yi, kuma ba a ma yi shi ba. To
an ce zero, wato sifili fa kace
sifilin kasafin kuɗi,
sifilin kasafin kuɗi, kuma gashi ana maganar ₦8 trillion.
Na'am. To a yanzu a kai gari tumu a kan hajiya
ya auna wannan
me magana fa na farko yaya na ya faɗa. Daga yin treasury single account a satin farko, gwamnan bamban banki na ƙasa ya faɗa Godwin Emefiele ya faɗi cewa an samu sama da ₦2 trillion da ₦300 billion. to in kin ga wannan kudin in kika auna kasafin kudin na 2015 wanda aka yi akan trillion 4.6 ashe ba sai an ci bashi ba tunda an wuce rabin shekara kuma a rabin shekara nan da aka wuce ga trillion 2 a kasa sannan banda wannan ga hukumomin irin da ne masa kai shugaban custom na Nigeria wanda ya sabura wanda a handi muke shirin nan yana illela ya sanar da mutanen Nigeria custom a daga a wata goma ta samar da biliyan 747 a cikin target din da aka ba su na biliyan 940 da wani abu to kin ga in aka koma aka gina haraji hukumar da ke samar da haraji aka inganta su sannan aka samar da ayyuka da yawa duk inda aka samar da ayyuka da yawa a cikin al'umma to an samar da haraji da yawa ne saboda waɗannan mutane da aka samar musu da ayyuka za su ba gwamnati haraji za su siye kayayyaki a kasuwa wanda aka samu musu haraji to gwamnati kullun za ta ta wanzuwa a irin shirin da ta yi na kasafin kuɗi ta samu
na hauke ke ina biyan sababur yanzu gani akan motoci na tabbata mun yi na keji
barin tambaye Khalid Ismail shi kuma da yake dan kasuwa ne in gani shin kana ganin al'umman Najeriya sun ta samma canji na halayensu wajen mu'amala da kuɗi da za a samu ƙasa ta amfana
bismillahirrahmanirrahim al'umman Najeriya kudure suke da su samu canji amma ya za su samu canji canji na farko a ilmantar da mutane idan aka ilmantar da mutane akan ɗabi'o'i da suke kai bisa al'ada da kuma yanda duniya take tafiya a kai wannan shine canji na farko duk abin da gwamnati ta gadarwa talakan ƙasa to zai amfanar da shi kuma zai rike shi da muhimmanci don ya san tasirin sa saboda a baya mun neme shi mun rasa wannan shine abu na farko sannan abu na biyu akwai ƙarancin abin yi yayi yawa a al'umar ƙasa a talakawan ƙasa kuma wannan abun mataki ne wanda yake cike fiskantar barazana na tsaro dan duk lokacin da aka ce al'umma da suke zauna a ƙasa suna rayuwa a cikin niyasu na rayuwa
kunci
na rayuwa to yana iya tabbatar da tsoro a tafiyar da al'amura na gwamnati sannan a kuma gudanar da 'yan kasuwa na yau da kullun da suke tafiyayya a cikin gida matukar babu abin juyawa a wajen mutane babu abin yi to tsaro ba zai samu ba idan babu tsaro kuma to babu magana tattalin arzikin ƙasa wannan shine muhimmi na farko da gwamnati ya kamata ta farga ta dora himma akai ta tabbatar ta gudanar da wannan in an samu wannan to za a samu arziki na farko sannan na biyu ya za a yi a samu kuɗi a ƙasa shine ya zama na kowa ya tashi yana da abin yi manomi an ilmantar da shi akan hanyar noma ba wai kurin a ce yau an kawo takin zamani an kawo irin shinkafa amfanin gona yaya ya kamata ya yi shi bisa al'ada ko kuma bisa yadda duniya take tafiya wannan shine abin yi na farko sannan na biyu kayan gudanar da rayuwa na yau da kullun yanzu in kika duba a yau komai ya tashi kayan provision na gudanar da yau sabulu ya tashi lifton ya tashi talaka shi yake shan wahala yanzu misalin single account da aka yi na gwamnatin tarayya guda daya da duk dukiyar da ake ganin an samu da duk abubuwan da ake ganin an ci gaba amma a halin yanzu in kika shiga kasuwa a cikin garin Kano ko kika shiga Anacha a cikin zaki tabbatar da gudanar da kasuwanci mutum zai yi ne miki a kasuwa inda yana da bude container kamar 10-15 saboda tafiyar da tsari na Beirut change na dala yanzu mutum ba zai iya zuwa Singapore ko ya je miki Italy ko China ya siyo kaya yayi container biyu ba a baya da ra'ayi yin samun container 15 container 20 yanzu yanda aka gudanar da tafiyar da tattalin sabon juyi na gudanar da arzikin kasa ya takile wannan abun ba a samu haka saboda haka kayan da yake cikin gida bai isa mutane kuma ya tashi sannan abu na gaba talakawa babu kuɗi a hannunsu da za su shiga kasuwa su sayi kayayyaki na gudanar da rayuwar yau da kullum wannan abun zai iya kawo barazana a tattalin arzikin kasa ya kamata gwamnati ta farga kai
jama'a anan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ayajalam Alhaji Yusuf Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da kuma wakiliyarmu Madina Dauda wadda ta jagoranci firar da Tobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya
Kasuna yanda ka samu kudin ka ka jawo ya ka samu kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.